ne masu kauna adalci ADB
wannan lokaci ne da mata na Taraba su za su yi magana domin wannan jam'iyya da yake na adalci ne muna buƙatar mata su zo domin a koyaushe idan akwai adalci mata ke jin daɗin wannan adalci
wasu yayan jam'iyyar PDP kenan yayin da suke sayar shekara zuwa jam'iyyar adawa ta SDP a jihar Taraba bisa abin da suke raka makara da kuma sabidoran da suke zargi ana yi a wajen wani gangami da jam'iyyar SDP ta shirya a Jalin Gofar jihar Taraba shugabannin jam'iyyar a Najeriya da suka da shugabanta na ƙasa Chief Olufalaye da kuma wasu kusoshinta a Najeriya shugabannin jam'iyyar sun bayyana irin nasarorin da jam'iyyar ke samu a yanzu
Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe National Secretary na Social Democratic Mega Party kuma dan masanin doma gaskiya jam'iyya dai ta yunkuro kuma al'umma sun karbe ta saboda dama ita demokradiya abin da mutane suke bukata shine samun dama a ba su dama da yanci su gabatar da abin da suke so ko da zai tasiri ko ba zai ba a takaice dai a ba su dama
Chief Davis Sabu Kente da ake walakabi da DSK wanda ma ya nemi tsayawa PDP takarar kujerar gwamna shine fa jam'iyyar ta SDP ta tsaya da matsayin takararta a jihar Taraba
na ce ne kan nadar su don rashin adalci da suka mana muna shirin mu kada PDP domin rashin adalcin da suke ma mabiyan su mu da sauran opposition party muna yankan kokarin mu muna dan meeting don mu hada kai mu san da zamu kada PDP
shi ko sanata Abubakar Tutare da ke cikin ƴan majalisar dattawa da suka sayo sheka daga PDP su koma SDP ya musanta zargin da wasu ke yi ne na cewa sun sayo sheka ne sabili da jam'iyyar PDP ta hana su takara
muka bi duk yadda ya kamata bi don ayi adalci sai muka tarar cewa abinda aka yi na 2011 ma mai sauki ne ni mutum ne kuma mai adalci rashin adalci shi ke kawo rashin zama lafiya
me yasa kake ganin kanka ba maka adalcin ba
ba man adalci ba a bisa ni senator ne mai ci wanda na ci zabe na a karkashin jam'iyyar PDP ina kan kujera na senator na karo na farko wanda na nuna niyyar sake komawa don na yi aiki ma kasa na kuma talakawa wanda suka zabe suna bukatar na ci gaba amma PDP ta dauki zaben da bata yi ba take ga wanda take so a bata takara
wato sai dai kuma dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP a jihar Taraba Mr. Dario Isiyaku ta bakin daraktan campaign din Sanaji Abubakar Bawa yace basu razana ba kuma suna ci gaba da tuntubar waɗanda suka fusata a jam'iyyar
muna kai amma majority an sasanta to ba ka san kuma sasantawa step by step ne ko wanne ne da irin damuwar su amma Taraba state gidan PDP ne kuma har yanzu Taraba gidan PDP ne don haka insha Allah ba mu da wani fargaba na PDP za ta bada mamaki a Taraba
wannan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da cece kuce da kuma takaddamar na koshin wane ne halattacin din takarar kujerar sanata na PDP a mazabar Taraba ta Arewa wato a tsakanin MO aka zaba da kuma mukaddashin gwamnatin jihar Mr. Sani Abubakar Alladi wanda jam'iyyar ta baiwa takara a Abuja kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan Ibrahim Abdul Azizo sashin Hassan Mura Amurka daga Jalingo a Najeriya